Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla ƴan ƙasar Colombia bakwai da hukumomin ƙasar Haiti suka kama dangane da kisan shugaba Jovenel Moise sun samu horon sojan Amurka ko na ƴan sanda. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka ya sunansa saboda muhimmancin binciken da ake yi ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dukan mutanen bakwai sojojin Colombia ne a lokacin da suka samu horon. Jami'in ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro na ci gaba da sake duban bayanan mutanen don gano ko akwai ƙarin wasu da ke da hannu a kisan da ke da alaƙa da Amurka. A safiyar ranar 7 ga watan Yuli ne aka harba Moise har lahira a gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin Port-au-Prince. Mai ɗakinsa Martin ta samu rauni a harin amma tana samun sauki daga tiyatar da aka yi mata a wani asibiti da ke birnin Miami a jihar Florida da ke nan Amurka. A jiya Juma'a shugabar hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasar Cuba da ta saki wasu masu zanga-zanga da 'yan jarida da aka kama a lokacin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da ta haddasa ƙarancin kayayyaki kamar abinci da magunguna. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa cewa duk waɗanda ke tsare saboda sun nemi haƙƙinsu ya zama dole a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Bachelet ta bayyana damuwa game da zargin yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar da kuma tsare mutane da yawa ciki har da 'yan jarida. A jiya Juma'a aka sako wani ɗan jarida da aka kama ranar Litinin a lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar dan jaridar ABC ta ƙasar Spain, amma kuma aka yi mashi ɗaurin talala a cewar jaridar. Yayin da adadin Amurkawa da suka samu cikakken rigakafin COVID-19 ke kusanta kashi 50 cikin 100, ƙarin makarantun gwamnati da kwalejoji da kuma kamfanoni masu zaman kansu da yawa a Amurka sun ɗauki hanyar shari'a mai cike da sarƙaƙiya don sa mutane da yawa yin rigakafin. Kusan kwalejoji da jami'o'i 600 za su buƙaci ɗalibansu da ma'aikatansu su yi rigakafi kafin su koma makaranta a zangon karatu na gaba, a cewar mujallar harkokin ilimi ta Chronicle of Higher Education, yayin da wasu ma'aikatan gwamnati na gundumomi ke tilastawa malamai da sauran ma'aikatansu su nuna shaidar yin rigakafin. Wasu kamfanonin masu zaman kansu da yawa su ma sun sanar da buƙatar jami'ansu su yi rigakafin. Yayin da ƙwararru ke cewa ya kamata kashi 70 cikin 100 na Amurkawa ko ma fiye da haka su yi rigakafin ko su samu garkuwa daga COVID-19 don a samu garkuwa sosai a cikin al'umma a ƙasar. An bijiro da tilasta yin rigakafin a matsayin wani makami na yaƙi da munanan nau'ikan coronavirus. Duk da haka wannan ƙoƙarin na fuskantar suka ba ma daga 'yan gwagwarmayar ƙin jinin rigakafin ba kaɗai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'a a Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa an kashe wani ɗan jarida daga India da ya lashe wata lambar yabo ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka yi wani faɗa da sanyin safiyar Juma'a a lardin Kandahar da ke fama da tashin hankali a kudancin ƙasar. Danish Saddiki, ɗan jarida mai ɗaukar hoto a kamfanin dillancin labaran Reuters, wanda kuma ya samu lambar yabon Pulitzer, yana kan haɗa rahoto ne game da fafatawar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boldak, wacce ta faɗa hannun mayakan a farkon wannan makon. A wani sako da ya rubuta a Twitter, jakadan Afghanistan a India, Farid Mamunzai, ya ce ya damu matuƙa da jin labarin kisan abokinsa Danish Saddiki a Kandahar. Haka shi ma Ross Wilson, muƙaddashin jakadan Amurka a Kabul, ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalin ɗan jaridar da kuma Reuters, ya kuma nanata kiran Amurka na cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta a Afghanistan. Jama'a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa sun kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka bace. Mai magana da yawun hukumar sa ido kan yanayi ta Jamus, Andreas Friedrich, ya fada wa gidan talabijin din CNN cewa ba a taba ganin irin wannan ruwan saman ba a wasu wuraren a cikin shekaru 100. Ayyukan ceto sun fuskanci kalubale saboda yadda layukan waya da hanyoyin internet suka yanke a wani bangaren yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen kasa da jigilar kayayyaki a yankin kogin Rhine.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
So baby, anytime you come around me, baby, can I bargain you? Can I bargain you? And Haji, I swear you're my diva. Baby, can you make me the Shiva? Shiva, Shiva. Oh yeah. Kekya wata, you give in my day, my God, and so yeah, yeah. In the need, in case I'm a custom chick, I live up with a boy. Baby girl, get your chicken right now. Sugar, chicken run, you want to come and tell her cause I take mana, mana, saronia. Get that chicken right now.
Arena, baby kitchen, the Kimurati, baby girl kitchen, arena, baby kitchen, the Kimurati, baby girl kitchen, arena, baby kitchen, the Kimurati, baby girl kitchen, arena, kitchen, arena.
When Jackie Magana, my Mutani, I come out of the Ghana, in other water, and Magana, then in the Kina Kibakata, Matona, in the Kina. I know that he's old now. Can go and get a baby, what a kisha. Baby, get a kick with Jenny. Get a kiss with Jenny. And then I guess I'll look at him. Kick him up and kick his hook again.
Baby kitchen a Kimurati, baby girl kitchen arena, 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 kitchen arena.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya, na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri.
Ya New York.
New York na nan lafiya kalau, ya Washington DC.
Lafiya lau, shugaba Biden yace in naji dure ka mika gaisuwa.
Masha Allah, tunda kuna da shugaba America, mu ma a New York muna da shugaban duniya duka. Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya yace a gaida.
Wato kai ba kada suka ce kowa fa da mulki yake
kina. Mune ma babba ai.
To Allah ya gaggashe su, duk shugabanninmu Allah ya gaggashe su. To bari mu bude wannan babe baba, kasa an yi mana rasuwa wannan makon. Zamu mika gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikin mu Mahmud Lalo domin rasuwar uwansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar Litinin a Jos bayan doguwar jinya.
Gaskiya Allah ji kansa.
Allah ji kansa, Allah kuma ya kyautata namu karshen.
Sai kuma sakon taya murna zuwa ga Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna na samun karuwar ya mace da Allah ya bashi wanda yayi wa suna Zainab. To muna gaida Zainab da mamarta Asiya, Allah ya raya mana Zainab ya tayyaba.
To amin sun mu amin. Bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba. Za mu fara mika gaisuwa ga babawo Mato mai addu'a jihar Katsina, sai kuma mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Fontuwa, sai Usman Manika mai ruwa Rotontuwa da Ahmadu Rabe ɗan Duna. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Bala Muhammad Damban, sai Abdulaziz ɗan Gogo mai addu'a. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mani Tinau mai addu'a da Musa Malang Indu Kazawe Niger da Babaye Lefe da Magaram.
To sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muhammad Adakawa, shugaban kasuwar Singa a Kano, da Mansur Mustafa da Ukashatu Mustafa mai gatari, sai kuma Jamilu Aliyu da kuma Ali Abdu na Kurilla da Yaya Haji Sudawa da Bashari Dahiru Dambacen Gumal. Muna gaida ma'aikata na gidan talbijin Gaskiya TV wanda suke kama taskar VOA da kuma lafiyarmu a Ghana. Da farko General Manager Malam Zakariya, muna mika ma gaisuwa a bari ya huce da Hawa Abdulkarim Young Pioneers da Salih Shu'aibu Sarauta da Muhammad Abdul Mumin da kuma wato ma'aikatan da suke daukar hoto, wato Ridwan Muhammad kenan da Sharif Owusu da Isaac Lawe da Kamal Babal Wise da Abdul Wahab Jawando da ke gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni. A bari ya huce zuwa gare ku.
Sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mahmud Salihu, kauran na moda Zamfara da mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo kauran na moda, da Malam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na moda. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauran na moda, da Bashar Muhammad Yeldun Kebi da Alhaji Ado Sani Khalifa, sai Hafizu Balarabe Gusau da Awal Abubakar Jiga da Nasiru Sabo Gusau.
To sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan Kudiba wasa ba. Muna gaishe ka tare da ma'aikatan ka kama daga Nimatu Abdullahi Yamboni da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio gabaki daya. Idan muka koma Zuriya FM da su kuma suke daukan shirin Murya Amurka, muna gaida Alhaji Abubakar Haruna, shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa Hajji Yasuwa Ba Haruna. To sai kuma Yusuf Abdul Gani insha Allah da Aminu mai lafiya.
Shit in my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
So, Baba, aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu rufe wannan babi sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Doka baba kamar yadda muka alkawarta tirin da ya gabata mun karbi bakuncin matashin mawakin nan da ake ba lakabi da Sonic Man. To wakili mu a birnin Kano Baraka Bashir ta samu tattaunawa da shi sabili da aka bar mu gefe domin ji tarihin wannan mawaki.
Sunana Sani Suleiman kuma ana kira na da Sonic Man.
Sonic Man waka ta hip hop ake yi ko kuma
tabbas wakan hip hop zance kaɗe da R&B.
In aka ce Sonic Man da wata waka mai sauraro
to an sani da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi
a rera mana mana ai ba
shi okay to shikenan sarauniya okay I think so shine ki din wakar
ai zaka rera sai ta zama mawaki mai ruwa mana
okay okay sarauniya kina cikin raina ni na baki raina yet I'm loving you and I'll be waiting you
to bana ita wacece aka fi wacece wakan da mai raka
eh to a yanzu dai gaskiya ina da wata waka mai suna yar hajiya yar hajiya ra shirya da yake yar hajiya sabar waka ce
to kai wanda banda yar hajiya ne
okay baby girl daga ganinki na kama da sanki baby girl ko da yaushe tunaninki ne ke baby girl zuciyata na baki okay
muna batun shekara nawa a harka ta waka ai ka taba halartar dandalin
eh tabbas gaskiya a takaice na fara waka wato tun 1999 amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007.
Me yasa ka shiga cikin wakan
sosai? To na shiga cikin wakan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yanta kuma buri na gan na isarwa mutane da sakonni.
Ita ce sana'ar ku ko ba da ita kana wata sana'ar?
Bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato shooting the musical videos kuma at the same time kuma producer wato musical producer kenan. So bayan haka kuma at the same time muna lecturing.
Kana koyarwa?
A
ina kake koyarwa?
A Kano State Polytechnic.
To gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka ya kake karewa da dalibanka?
Eto abane wanda ga abane sai a hankali dai sometimes dai sokana dai daga dalibai su ci malamin karera mana wancan wakan ka ya shiraka sakan mana video sabon video dinka da sauransu ko da shi dai suna ta requesting din link inda za su samu wakoki da sauransu da aka yi
to ya ake hada malanta da nishadi
eto gaskiya it's not easy. Not easy sai dai kawai dai idan mutun ya iya tafiya da dalibansa ba shi da matsala sau da wani lokaci da fa abubuwan da daliban za su ringa da shi malamin zai gan kaman tsokana amma ba tsokana bane yawa amma ba raini bane saboda abane in aka ce entertainment wato entertainment ba wai a musical industry din kadai ba hatta ma a ajin ma ka san yanda zaka ke entertaining din students ɗinka
me ake koyarwa a Kano College
eh to abane wanda ya shafi art industrial design wanda ta fannin animation cartoon
okay ka ce ya dai alaka da sana'ar ta katun ne
sai tabbas tabbas
to wani kalubale ake fuskanta
to kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakan da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiwa. So wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki, wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu. Kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu wa'inda suke sha'awan harkan waka su bar su sai, saboda abu ne wanda za su iya sharing din message ko su isar da sakonni ga al'umma.
To me yasa ake yi muku kallon maruka maruka? Shin
eto da kai wa'inda suke yi ne, kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama daya ba, da kuma wa'inda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su danyuwa wani waka su irin su yabe shi da sauransu, sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu. So mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba.
Ba kai wa ƴan siyasa?
Ba mu yi, amma da kai wa'anda idan muka yi wa maybe kamar birthday party, dauran aure da sauransu, so wancan dai ba mu da ishi. Muna yi.
Let you go away. Make you give me love. Make I show you love. Make you do my side. No do me corny love. I wanna love you till the end of my life. Yeah, see me and I keep a sunny but a genie. Yeah, also for the ladies in the world, baby, teach and a stopper. Make you give me love. Make I show you love. Make you do my side. No do me corny love. I wanna love you till the end of my life. I can't fuss, got a kid, I can't sort it, girl. Soon as I let it get to you, I can keep girl. I put it into baby, can I lay now? See how I kick it, tell me you can't clean up. Promise to place you above anyone, and I want you all to know you're my number one. So baby, oh, if my life had it took me one time, carry me go away. So baby, you keep a sunny vibe, I hear but a cheat. Also for the ladies in the world, baby, can't you not stop? Make you give me love, make I show you love. You do my side, no do me corny love. I wanna love you till the end of my life.
Baba Kaji Sonic Man, za a bi mu bashin karin bayanin nan a wannan tambaya da take zuwa mako da gaba sabili da gudun lokaci. To baba, yau labarin da zan baka labari ne da
haka
daga hannun Abdullahi Laki Funtuwa da kuma Babawo Mato mai addu'a. Labarin suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa wai kullun ta dafa abinci ta
bashi, kai ne baka da godiyar Allah. Haka
sun koshe da dai ka san iyaye suke yi, sai suka ce sun koshe. Sai ran yaron ya ce ya koshi, shi kuma kullun aka bashi abinci ya ce sai ya ce bai koshi ba. To in ta tashi bashi za ta kara mishi, amma kullun za ta bashi za ta riga kunkuni tana
sai ta tambaya
kai dai baka godiya, baka godiya wa Allah. Kai dai baka da kullun ta bashi, zai ta ce kullun kai shi da ya gaji da wannan in aka bashi ko bai koshi ba sai ya koshi. Kullun aka ta tambaye shi sai ya ce shi ya koshi. Ya zama mata al'ada ne ta ba su abinci suka ci ta tambaye su sun koshi. To sai rancen suna cin abinci tare da suka gama ta ce ta tambaye yara sun koshi, kowa ya ce ya koshi, ya da wannan yarin da
ya rama sosai ba ai kowa ne ma haka zai ci saboda kin koya masa.
Sai shi ke da sai ta ce to ita kan bata koshi ba, zai ce mata kai ya kalle ta ya ce kai iya ki gode ma Allah, ke ba ki da godiya, ashe ke ba ki gode ma Allah. Sai ma ya rama.
Allah zargi
ya koya mace shi da wai Abdullahi da Babawo suka ce wai ba wai ta bai zana ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanne ne yafi daukar nasiha, wanne ne yafi daukar nasiha a ciki tunda ta kullum tana ce mishi bai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi ita kuma yanzu ta zo ta ce ita ba ta koshi ba to shi da ya tuna setan dan da ita wade ne ya fi ɗaukar nasiha wai wade ne ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci.
Ni ba zan yi saurin ba da ra'ayi na ba zan saurari abin da jama'a za su faɗi.
To bari mu saurari abin da masu saurari za su faɗa ba ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci a tsakaninsu. To na ga Malama Julie ta fara ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin.
Baba ya koma kiri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da ni.
Rausa ya yarin yata marere ga mu ke ci wacce zuciya ta take kauna. So baby any time you come around me baby can I burge you can I burge you El Haji I swear you're my diva baby girl you make me the Shiva. Shiva, Shiva, oh yeah. Kyakkyawa ta yake bin maje ma garin soyayya. Inda ni ne ke zama kasance tare babu rabuwa. Chicken 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 zuciya ta baby girl ke cike ta cike raina. Shika 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 chicken run you want ta. Domin tare da ke za ta yi mana mana sarauniya. Kina cikin raina. Zuciya ta take kauna. So baby anytime you come around me baby can I burge you can I burge you. El Haji I swear you're my diva baby girl you make me the Shiva 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 oh yeah. Kyakkyawa ta yake bin maje ma garin soyayya. Inda ni ne ke zama kasance tare babu rabuwa. Baby girl, get your kitchen chicken right now. Sugar, 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 chicken run, you are done. Come and tell her the kids are mana, mana, saronia. Get your chicken right now. Need a walkie kaina. See, I'm loving you, my baby. Saronia. Get your chicken right now. Need a walkie kaina. See, I'm loving you, my baby.
Baby girl, kitchen arena. Baby girl kitchen arena. Baby kitchen a kimurani. Baby girl kitchen arena. Baby kitchen a kimurani. Baby girl kitchen arena.
Kitchen arena. Ina da magana. Mai mutane a kamar da gana. Ina da wata ir magana.
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari. Daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Mun take magana, mai mutane a kamar da gana. Ina da wata ir magana, da ni dake nake buƙatar mu tauna. Idan kina da buƙata wani bani wani a ina zaki zauna. Kin ga karki sha, baby gware ki sha, baby karki kuje ni, ki dauki zuciyar ki ki bani. Ke ma haka kike so ki gani.
Baby kitchen a kimurani. Baby girl kitchen arena. 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 Kitchen arena.